bayanai na nuna bikin magaji ya hana na magajiya a yan shekarun baya bayan nan a nan Nijar, inda hukumomin kasar suka fi baiwa sha'anin tsaro fifiko a maimakon ayyukan inganta rayuwar jama'a a sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci, lamarin da ya matukar haddasa kuncin rayuwa a karkara, inda talauci da jahilci da rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya suka fi shafar mata. Mataimakiyar sakataren Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad, wacce ta gane wa idanuwanta zahirin halin da ake ciki a yankunan Maradi da Yamai, ta sha alwashin ganar da Majalisar Dinkin Duniya bukatar tallafawa rundunar Jason Sahel.
Ga Boko Haram da Al-Qaida da wanda suke dawa daga Libya. Wannan ne abinda nake so mu din mu koma mu tambaya. Su mutanen nan ta dutar abinda da Majalisar Dinkin Duniya ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa a kan tsaron nan. Don kuɗin da kuka kashewa a kai yana hana muku ku kashe kuɗin a kan abin da ya kamata, da makaranta ne, da fontaine ne, da samun abinci ne, da ruwa, duk abin da dai ake so a yi yana hana ku. So wannan ɗin za mu je mu ce musu to lallai inda kuka zo kuka ce ba za ku mara ma G5 Sank Sahel, ba za ku mara musu baya ba, ga in ba ku yi ba ga fa abubuwan da za su faru ba kaɗan ba.
A take wannan yunkuri ya samu goyon baya daga shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya Madam Margot Elizabeth Wallström, mai mukamin ministar harkokin wajen Sweden, wacce ta ce ita ga nauce a game da halin da mata ke ciki a Nijar. Saboda haka dole ne kasashen duniya su yi wani abu akan matsalolin da ta'addanci ya haddasa akan iyakokin kasashen Sahel. Tana mai cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen isar da wannan sako a gaban kwamitin sulhu.
Countries like Niger and Chad and others in the Sahel area have to devote so much of their budget to security.
Ministan ayyukan ci gaban matan Nijar Madam Elbak Hajiya Zainabu Tare Bako ta yi murna da jin wannan labari.
A yau in kuka duba ku gani wannan Nijar muna kewaye da wuta, in kace Libya, kace Mali, kace Algeria, dukka dai muna cikin kangin da muna da matsala ta tattar zuwa tashin hankali. Amma duk da wannan suka ce mun yi kokari, Nijar muna zaune zaman lahiya, to suka ce da a ce birje kinmu shine muke kwasa muna kaiwa don ayyaki, ya kamata su ta a tallafa mu bisa kayan aiki, kayan yaki yanda za mu, don saboda abin da muke zubawa cikin yakin nan ya zama to shine muke zubawa al'umma na saboda ci gaban karkara.
Sai dai mataimakiyar sakataren Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad ta ce ba giringirin ba.
Da wani lokaci kasashen mu na Afirka aka kawo kuɗi to karkara ba ta gani. To amma ma muna so a san cewa sun gani, kowa ya gani, kowa ya samu. A samu su amfani jama'a.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.